الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاترا رمضان هجرة تدود داري حدود 47 يداتش دا تقص غواتن أكو شكرا تدود 226 من أفرقن سورة الفتح هم بيان ما يو يا شافي فللر سورة الفتح فللن سورة الفتح وانا سورة تناد فلل من يبيان حديث سيدنا عمر الله يقال مسيرته mun karanta hadisin sayyidina Umar da yake bada labari a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka yana kan hanyar dawowarsa zuwa Madina a wannan shekara da Annabi ya tafi Umra kuma kafirai ba su bashi daman shiga garin ba sannan ita ce ake kira Umratul Hudaybiyyah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Makka da sahabbai mutum 400 yana tare da matarsa Ummu Salama ya tafi da niyyar umra tunda ya bar Makka bai samu yin umra ba amma mutanen Makka sun hana shi shiga gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya koma to akan hanya ana dawowa mun karanta wannan hadisi na sayyidina Umar cewa Allah ya saukar da suratul fathi gaba dayanta Allah ya saukar da wannan sura gaba dayanta a dare guda mun sarfahu min al-hudaybiyya lokacin da manzon Allah ya bar al-hudaybiyya ya koma yana hanyar sanuwa Madina to lokacin da Allah ya saukar da wannan sura sai ya aika a kira sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda manzon Allah ya aika manzon Allah ya aika a kira sayyiduna Umar da sayyiduna Umar ya taho ya ce fajitu rasulullah na taho ga annab sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alai na yi mai sallama fa qala sayyi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce min laqad unzilat alayya al-laylata a wannan daren an saukar min suratun wata sura an saukar min da wata sura a wannan dare lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi shamsu na kusan suran nan fiye da duk wani abin da rana take gullowa a kan shi wato duk wani abin da yake duniyan nan bai kai son da nake ma wannan sura ba to da annabi ya faɗi wannan sun makara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna fatahna laka fathan mubina. Wannan riwaya tana sahihul bukhari babu gazwatul hudaybiya hadisin 3943 yana muwatta al-imam malik ya rawaito wannan hadisin shine hadisi na 476 illa da ya taho mursalan hadisin ya zo ne ta riwayar aslam maula umar bin al-khattab Allah ya karama sai rika to kuma hadisin yana sunan tirmizi aw riwaya ta al-imam tirmizi lokacin da sayyidina umar ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya ibn al-khattab ya dan al-khattab laqad unzila alayya hadhihi al-laylata sura a wannan dare an saukar min da wata sura ma uhibbu annali minha ma tala'at alaihi shamsu manzo Allah ya ce da za a ban duk abin da rana take kullowa a kansa a madadin wannan sura ya ce ba ni bukatar shi wato wannan sura na fusanta akan duk abin da rana ke kullowa kan shi to sannan hadisi yana al-musnad har yanzu shine hadisin 209 nan ne aka samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazalat alayya al-bariha daranjiya sura ta sako gare ni ita ce suratul fathi ma uhibbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha gaba ɗaya duk abin da ke duniya da abin da ke cikin duniya bana san shi fiye da wannan sura inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana musnad al-imam al-bazzar hadisin 264 ibn al-khattab unzila alayya hadhihi al-layla wannan ya nuna cewa cikin dare ne to dama abin da yasa aka samu riwaya ta al-imam Ahmad da take nuna daren jiya ba mamaki lokacin da Allah ya saukar da ita kusan fitan al-fijr ne saboda ai da shi ma sayyidina Umar abin da ya faɗa kenan sahabbai suna ta tafiya cikin dare kuma dama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ma nan ba har yanzu tafiya a Saudiya ta fi daɗi a cikin dare saboda zafi to tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka din ne don haka yasa suna cikin tafiya wannan riwaya ta al-imam Muhammad tana nuna cewa Allah ya sauka da suratul fatih kusa da al-fijr shi yasa manzo Allah yake cewa daren jiya hadisin yana sahihu ibn Hibban to akwai riwaya da ta zo ta al-imam Muslim wannan riwayar ta al-imam Muslim tana babu sulhul hudaybiya hadisin 786 mun ce wannan hadisin ba riwayar sayyiduna Umar ba ya zo ta hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda kaga sayyiduna Umar ya ba mu labari Allah ya saukar da suratul fathi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka yana hanyar madina to haka ma Anas bin Malik shi ma ya ba da labari shi kuma hadisin Anas yana sahihu Muslim hadisin sayyiduna Umar yana sahihul Bukhari wadannan hadisai duka sun inganta Anas ya ce lamma nazalat inna fatahna laka fathan mubina lokacin da Allah ya saukar da wannan sura yaushe ne marja'ahu min al-hudaybiya ana dawowa daga hudaybiya an baro makka to dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haka yana yin haka Anas ya ce lokacin da aka bar wannan hudaybiya din wa hum yukhalituhum al-huzn wal ka'aba duk wani sahabi da ka dubi fuskan sa ransa a bace yana cikin tashin hankali fushi da tashin hankali to shi yasa manzon Allah ya ce a kama tafiya kawai a koma gida me yasa saboda sun tafi makka da makamai kuma annabi shi ya gaya musu ya ce ku rike makami saboda ko ta kwana don mutanen makka suna iya farmana in sun farmana sai mu kara kawunanmu babu umran babu fada sai sulhu to wannan sulhun sahabbai su ji daɗin shi ba saboda karin rayukan mutane a ɓace suna tafiya kuma dama wanda ma ya fi nuna ɓacin rai ba kamar sayyidina Umar sayyidina Umar dan ya zo yi ma annabi tambayoyi ya rasulallah yaya muna kan gaskiya za mu yadda mu yi sulhu da mutanen nan sulhun da zai ba mu kaskanci maimakon ya ba mu ɗaukaka manzon Allah ya ce kar ka manta ni fa manzon Allah ne Allah ya aiko ni ba kuma zan saba ma Allah ba don haka duk hukuncin da nayi yana tare da yardan Allah to wannan shi kwantar da hankalin sayyidina Umar To amma ana tafiya din kuma da ya taho yana yawan annabi wata tambaya manzo Allah sai ya shiru bai ba shi amsa ba ya sake tambaya shiru ya sake tambaya sai na Umar sai hankalin sai ya tashi ki kadde waɗannan tambayoyi da nayi manzo Allah kuma sun tabbatar da ni munafiki ne to wannan dalilin yasa annabi yace a kira sayyiduna Umar lokacin da Allah ya saukar da wannan sura mutun na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kira shine sayyiduna Umar da yazo ya gaya masa an saukar min da sura a daren yau ina murna ina farin ciki da wannan sura to riwaya ta Anas bin Malik tana cewa laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an wata aya ta sauko wanda nafi son ta akan duniya gaba daya hadisin yana sahih ta al-jami' hadisi na 5120 to ana muke da tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira sayyidina umar da sayyiduna umar yazo manzon Allah sai ya ce mar Allah ya saukar da suran da na fi son ta akan duniya gaba daya kaga ya nuna annabi yana farin ciki me yasa manzon Allah farin ciki me dalili wannan amsan zaka gani a littafin tawfatul ahwazi sharhin sunan at-tirmidhi wancan riwaya ta hadisin sayyidina Umar wanda al-Imam at-Tirmidhi ya kawo yana mujallal 9 shafin 105 me yasa annabi yake farin ciki saboda Allah ya saukar da suratul fatih lima fiha min al-bishara saboda suratul fatih tana dauke da bishirori wato bishirori wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ma annabi Muhammad zuwa ga sahabbai zuwa ga musulmai gaba dayan su Al-bishir daban-daban akwai bishara na Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa wannan sura take da falala wannan sura suratul fatih tana da falala mai dimbin yawa in ka dubi littafin ash-shifa na al-qadi iyad Allah ya masa rahma yana juz'i na farko shafin 144 yace wannan suran tabammanat hadhihi al-ayat min fadlihi inda zaka dubi suratul fatih tun daga farko har zuwa ƙarshe zaka ga ta kunshi bayanin falalar manzon Allah wassana'i alai yabo ga annabi Muhammad karimi manzilatihi darajar da annabi yake da ita inda Allah a wurin Allah ni'matihi ladaihi ni'imomin da Allah yayi alƙawari zai bawo manzon Allah sai al-qadi iyad ya ce inda zaka kirga ni'imar da take cikin wannan sura al-bishr da Allah ya yi ma annabi a wannan sura falala daban-daban da Allah ya kirga al-qadi iyad ya ce ma yaksuru al-wasfu an al-intihai ilayhi baka isa ka kirga su gaba ɗaya ba ka kirga ni'imar Allah da Allah ya yi bayani game da annabi Muhammad a wannan sura domin wasu nimomin Allah ya bayyana su a dunkule ne shi yasa wato yake nuna cewa a Qur'ani gaba daya babu wata sura da ta bayyana darajar manzon Allah wallahi fiye da wannan sura kuma babu shakka zaka gani don Allah tabaraka wataala ya kirga su a fili yake kuma yadda ya faɗa falala ta farko inna fatahna laka fathan mubina lallai mun sanar da kai wannan kalma ta al-fathu wannan kalma ta al-fathu tana daukan ma'anar ilimi sanarwa tana daukan ma'anar sanarwa me yasa malamai suke fadin haka saboda in ka dubi suratul an'am aya ta 59 Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi me ake nufi da mafatihul gaibi kaga ana nufin ilmul gaibi so ashe kalma ta al-fathu tana daukan ma'anar al-ilmu to idan Allah ya ce inna fatahna laka wato inna a'alamnaka mun sanar da kai ya kai Muhammad ilman mubinan ilimin mabayyani ba wai a boye ba mun sanar da kai sanarwa na bayyane fima anzalnahu alayka min alquran saboda ayoyin da muka saukar maka na alqurani don haka da irin umarni da muka maka na addini wato ya zama Allah ya yi bayani bayanin karara don haka yasa malamai suke cewa abinda alqur'ani ya mana ishara da shi yu'abbaru anil ilmi bil fathi ana kiran ilmi da al fathu inna fatahana laka fathan inna a'lamnaka ilman mun sanar da kai wani ilimi kuma wannan sanarwar ilimin a bayyane yake inji Allah tabaraka wataala shi yasa aka ce mubina wannan fasara guda kenan na biyu fa idan aka ce fatahana yana nufin qadaina mun hukunta maka saboda al-fathu yana zuwa da ma'anan al-qada'u inna qadaina laka mun maka wani hukunci qada'an bayyinan hukuncin a bayyane yake fima fatahna alayka min al-biladi wannan nasara ta yaki da ka samu shine ya karkare duk wani hukunci da muka maka na alkhairi gaba daya a rayuwar duniya zuwa kuma lahira so kaga wannan sura kaga ta dauki al-bishr ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan al-bishr ne guda shi yasa malamai suke cewa suran tana da bisharori da yawa amma dai da farko Allah ya tabbatar da bisharar da aka yi wa manzon Allah hukuncin da Allah ya yi ma annabi Muhammad abinda Allah ya sanar da annabi duniya ba a yi mutum kamar sa ba don ya bayyana ni'imar da ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai koye ta ba shi yasa Allah madaukaki ya ce fathan mubina to wannan hukunci da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanarwa da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam meye dalilinsa to daga nan fasara yake har zuwa ƙarshen sura mun a dunkule wato wannan ayan ta farko kamar summary na abin da suran ta kunsa ne gaba ɗaya shi wato Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina ya kai Muhammadu mun maka hukunci na alkhairi mabayyani kaga a dunkule kenan to sai Allah ya fara warware su wannan hukunci da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imar da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam falalar da Allah ya yi ma annabi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika kaga wannan an fara kirga ni'imar kenan Allah zai gafarta maka laifukan da suka gabace ka wa ma ta'akhkara da kuma zanubai waɗanda sun jinkirta kaga kenan Allah ya alƙawari laifin gaba da laifin baya ya yafe su ga manzon Allah to wannan ya tabbatar mana me babban falalar Allah ga manzon Allah domin idan akwai wata kyauta da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kyautar da ta kai alƙawarin da Allah ya cewa ya gafarta masa wannan alƙawari na Allah yana gaba da duk wata ni'ima shi yasa aka fara ambatonta liyaghfira laka Allahu domin idan aka ce dan adam wace ni'ima ta fi girma a gurinsa ba shakka babu ni'imar da ta wuce gafaran Allah domin idan Allah ya gafarta maka to duk sauran ni'imomi suna biyo baya idan Allah bai gafarta maka ba duk wata ni'imar da ya baka banza ce saboda ƙarshen ta azabar Allah za ta same ka shi yasa aka fara gabatar da ni'ima ta farko mecece ni'ima ta farko gafaran Allah ga annabi Muhammad Allah ya gafarta maka wannan ita ce ni'ima na farko za mu gane ni'imar ita ce mafi girma ta hadisu shafa'a akwai hadisin ceto wanda ya labari game da yanda ceto zai kasance a ranar tashin kiyama na amsa habai da dama sun rawaito wannan hadisi kamar su Abu Huraira to amma akwai hadisin Anas bin Malik misali hadisin Anas bin Malik wanda ya bayyana mana wannan falala don me yasa Allah ya fara gabatar da wannan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyama Allah zai tattara mutane a fili guda a ranar tashin kiyama Allah ka sauke mana manzon Allah yace fa yahtammuna li zalika mutane za su shiga damuwa saboda wannan haduwar da za a yi a hada mutane a fili guda tsawon shekara 40 ba a yi hisabin ba ana tsaye kurum hasan babu shakka za a shiga damuwa shi yasa manzon Allah ya ce fa ya hatammuna lizalika mutane za su samu damuwa game da wannan tsayuwa fa yaquluna sai Allah ya yi ilhama sai ya sa tunani ga hankulan wasu manyan mutane a filin hisabi waɗannan mutanen za su yi tunani lawis tashfa'ana ala rabbina hatta yurihana min makanina haza me zai hana mu nemi alfarma mun sani ba shakka Allah abin tsoro ne kuma Allah ya hukunci yana fushi da mu to amma duk da haka akwai bayi waɗanda Allah ya fi son su ai ai a cikin mu din akwai wasu mutanen da ba mamaki idan suka yi magana Allah zai saurare su kaga wannan tunanin zai shigo cikin hankalin wasu mutane annabi bai gaya mana ga su waye ba amma Allah zai sanya ilhama wannan ilhama ce saboda haka idan tunanin ya shigo hankulan mutane fa ya atuna adam sai to abinda za a yi mu je ga annabi adam saboda haka sai su zo ga annabi adam idan sun zo ga annabi adam za su ce anta adamu abul khalqi kai ne fa adam kai ne baban mutane gaba ɗayansu saboda duk wani ɗan adam kai ne asalinsa kuma kana da wasu falala wanda alqur'ani ya gaya mana daga cikin falalar khalaqaka Allahu biyadihi Allah ya halice ka da hannunsa kaga kenan akwai bambanci tsakanin kai da mu ai dama ana neman wanda zai iya magana da Allah ne to ai ba kowa bane sai wanda yake da wata kima ta musamman to sai suka gane ai babu wanda ke da wannan kimar kamar annabi adam saboda duk wani dan adam an halicce shi da maniyi amma annabi adam da kasa aka yi shi kaga yana da wata halitta ta daban sannan kuma waye halittan Allah kuma Allah da ya tashi halittan annabi adam ba da kudura yayi ba da hannunsa yayi ya halicci annabi adam da hannunsa khalaqaka Allahu biyadihi to wannan babu dan adam da ya taba samun haka bayan haka nafakha fika min ruhihi duk wani dan adam Allah yana turo mala'ika ya busa masa rai banda annabi adam Allah ya busa mai rai da kansa wa amara almala'ikata fasajadu laka na uku Allah ya ce mala'iku su yi sujuda gare ka bamu taba jin labarin dan adam da ya samu wannan alfarman ba bamu taba ji ba saboda ka kana da wasu qualities wadanda muke ganin zaka iya ceton mu wajen Allah tsayuwar ta yi yawa shekara 40 muna tsaye a wuri guda ishfa'alana inda rabbika ya kai adam kai mana ceto wajen Allah hatta yurihana min makanina haza muna son Allah ya hutar da mu tsayuwar ta isa dan manzon Allah yana cewa har kafiri yakan ce kai in ma wuta ne makoma na ni ya kamata a kai ni wuta saboda bala'in tsayuwar da yake shi bai san wutan tsayuwar wutan azaban ta yafi tsayuwar ba to masu imani suka yi tunani inda aka nemi alfarma ba mamaki Allah zai mu bayi hisabi zai rage dadewar da aka samu tsakanin haduwar mutane da kuma hisabi fa yaqulu to annabi adam zai ce lastu hunakum ta ai ba ni ne wanda ya cancanci hakan ba idan aka ce lastu hunakum yana nufin lastu ahlan lizalika ba ni da cancantar in yi wannan aikin a yau dalili ina da dalili mutumin da ke da laifi ya ce yana neman alfarma kai da kake da laifi baka ma sani ba tukuna za a hore ka ko ba za a hore ka ba ka yi laifi baka san makomar ka ba sannan ka zo kana cewa muna roƙo roƙon me Annabi Adam ya ce sai Annabi Muhammad ya ce fa yadhkuru khati'atahu sai Annabi Adam ya bayyana laifinsa allati asaba wanda yayi Annabi Adam zai gaya wa mutane ga laifin da nayi mai laifi baya neman alfarma saboda haka fa yastahi rabbahu minha ina jin kunyar Allah ni ina da laifi in je ina neman alfarma gurinsa ina jin kunya Allah ka ba mu hali irin na manzanni walakin itu nuhan amma ina ganin ku je ga annabi nuhu saboda yana kusa da annabi Adam, haka kenan in ma ta wajen kwaliti ne, to ai ba mamaki bambance sa da annabi Adam babu yawa. Idan annabi Adam shine abul awwali, to ai annabi Nuhu shine abul sani, shine uban ƴan Adam na biyu, domin zamanin annabi Nuhu an hallaka duniyar gaba ɗayanta, duk wani mutum da ke doron ƙasa ya mutu sai dai annabi Nuhu da zuriyarsa. Kaga annabi Nuhu da zuriyarsa su ne suka yi ta hayayyafa, daga nan aka same mu zuwa yau. Idan ana cewa annabi Adam uba ne, to annabi Nuhu ma uba ne, don haka yasa ya ba da shawara gare shi, sai ce kuma bayan haka awwalu rasulin ba'asahullah, annabi Nuhu ɗin nan shine manzo na farko da Allah ya aike shi. Kuma gaskiya ne, annabi Nuhu shine manzo na farko, annabi Adam ba manzo ba ne. Shi da kansa annabi Adam ya faɗi wannan, awwalu rasulin i'tu nuhan awwala rasulin arsalahu ba'asahullah fa ya'tuna nuhan, saboda haka mutane za su garzaya ai ta neman annabi Nuhu sai an same shi. Fa yaqulu, za su ce ga abin da ya kawo mu. Annabi Nuhu zai amsa, sai manzon Allah ya ce, zai ce musu lastu hunakum, ai ba ni ne mai wannan aikin ba. Kaga dai abin irin abin da babansa ya faɗa annabi Adam alaihi salam. Fa yadhkuru khati'atahu, zai bayyana laifinsa shi ma, allati asaba, yana da laifi a wurin Allah. Fa yastahi rabbahu minha, don haka yana jin kunyar Allah game da wannan laifi, bare har ya nemi wata alfarma. Shi ma annabi Nuhu zai ce walakin itu Ibrahim, abinda nake gani ku je ku samu annabi Ibrahim, ku samu annabi Ibrahim, saboda babu wani mutum ko mai daraja da yake bayansu in ba annabi Ibrahim ba. Dalili kuwa, idan annabi Adam abul awwali ne, annabi Nuhu abul sani, to shi kuma annabi Ibrahim abul anbiya'i, uban annabawa. Idan annabi Nuhu uban duniya na biyu, to annabi Ibrahim shi kuma uban annabawa. Duniya a gayyace, amma annabi Ibrahim ya haifi annabawan da suka kira mutane. To kaga in ma ana neman wani babban mutum ba shakka ba kamar sa. Sai suka ce shi annabi Nuhu ya ce, kuma bayan haka ma ittakhazahu Allahu khalilan, Allah ya rike shi mai cikakken soyayya. Don yana daga cikin fassaran al-khalil, al-khulla, idan aka ce al-khalil, al-muhibbul kamilul mahabba, mutumin da ya zama ya samu soyayyar Allah, kuma cikakkiyar soyayya, ya nuna ma Allah cikakkiyar soyayya. Wannan shi ake kiran annabi Ibrahim khalil, ake kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalil. To don haka annabi Ibrahim ya cancanta a zo a nemi ceto wurinsa. Fa ya'tuna Ibrahim, za su zo ga annabi Ibrahim. Fa yaqulu, sai annabi Ibrahim ya ce lastu hunakum, kaji shi ma amsa dai irin ta annabi Adam da annabi Nuhu, lastu hunakum, ba aiki na bane, wato lastu ahlan lizalika, ban cancanta in yi muku abin da kuke nema ba. Wa yadhkuru khati'atahu, shi ma annabi Ibrahim zai bayyana kuskurensa. Duk annabawa nan suna da laifuka, laifukan kuma kurakurai ne, ba ganganci bane kamar yadda mu muke yi. Annabawa ba sa saba ma Allah da gangan, ba zai yi ba, kurakurai aka samu, amma kaga a dalilin kuskure suna jin nauyin ma su riƙe alfarma wurin Allah, don sun taɓa kuskure ba ganganci ba. Saboda haka idan annabi Ibrahim aka nemi ya yi ceto, zai ji kunyar Allah minha, zai ce walakin itu Musa, shawara ta kuje ga annabi Musa. Dalili kuwa, annabi Musa da kuke gani ko da ke zuriyarsa ne, zuriyan annabi Ibrahim ne, amma yana da wata alfarmar da duniya babu wanda ya same ta, duk duniya daga farko har ƙarshe. Alfarmar ita ce falalar da ya samu, allazi kallamahu Allahu wa a'tahu tawrata, Allah ya yi magana da annabi Musa a doron ƙasa, duk duniya tun daga farko har ƙarshe ba a taɓa samun haka ba. Ba a taɓa samun ɗan Adam da Allah ya yi magana da shi a nan duniyar ba, sai annabi Musa. Na'am, Allah ya yi magana da annabawa, amma za ka samu ba nan ba ne, a sama ne. Amma shi annabi Musa daga nan ƙasa ya yi magana da Allah. To sai ka ga annabi Ibrahim ai yana da hange mai girma, wanda ya yi magana da Allah, Allah ba zai magana da mutumin banza ba. duk wanda ya magana da Allah to ba shakka mutumin kwarai ne. Bayan hakan ma ya bashi at-taura, at-tauran ma Allah ya rubuta da hannunsa. Kar mu manta Al-Qur'ani, Allah ya saukar da shi, kuma darajar Al-Qur'ani yafi na at-taura, amma at-taura Allah ya rubuta da hannunsa, Al-Qur'ani ba a rubuta da hannu ba. To wannan ba shakka wata daraja ce ga annabi Musa alaihi salam. Fa ya'tuna Musa, manzon Allah ya ce mutane za su garzaya wajen annabi Musa, ana zuwa za a ce to ga wanda ya turo mu, kuma hujjojin nasa mun gamsu da su. Fa yaqulu annabi Musa zai ce lastu hunakum, ai wannan ba aiki na bane. Kaga shi ma dai wannan amsar bayar. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba, manzon Allah ya ce zai faɗi nashi laifin. Fa yastahyi rabbahu minha, annabi Musa zai ji kunyar Allah ya ce Allah kai mana kaza. Walakin annabi Musa zai ce to sai dai i'tu Isa ruhallahi wa kalimatahu, ku je ga wani mutum wanda bai da shaidar ya taɓa laifi. Wani mutum bai da shaidar ya taɓa yi ma Allah laifi. Baya ga haka, wato shine annabi Isa, baya ga cewar yana da shaidar bai taɓa laifi ba, sannan kuma ruhun Allah ne, kalmar Allah ne, wanda babu wani wanda ya samu waɗannan shaidu kamar annabi Isa alaihi salam, baya ga annabi Adam alaihi salam. Saboda haka za a taho ga annabi Isa, ba shakka waɗannan dalilai kuma sun nuna ya cancanta a nemi cetonsa. Idan an zo ga annabi Isa, annabi Isa alaihi salam zai ce lastu hunakum, ai wannan ba aiki na bane, wannan ba aiki na bane. Za ka shi ne al-Imamu Nawawi yake cewa wai me yasa amsar waɗannan annabawan ta zo iri ɗaya? Kaga abin da yasa kowannensu yake faɗan haka, na ɗaya tawabu'an, saboda nuna ƙasƙantar da kai, kowane yana cewa wane ya fi ni. To haka ake son musulmin ƙwarai, ka daina tunanin na fi kowa, ka riƙa tunanin kowa ya fi ka. Na'am, ko da kana da ganin wani abu na zahiri da Allah ya baka, wannan ibtila'i ne, amma darajar sanin darajar mutum a wurin Allah babu wanda ya san sai Allah. Ana amfani da dalilai na zahiri, kuma waɗannan annabawa kowanne sai yake gwada cewar wancan ya fi shi. Allah ka samu iya koyi da su. Wa itibaran lima yas'alunahu, na biyu me suke nema? Idan an zo ga annabi Adam ana neman ya yi ceto, idan an zo ga annabi Nuhu ana neman ya yi ceto, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, duk suna neman ceto. To sun riga sun san wannan abin da ake nema ba buƙatar ɗan Adam da ta kai shi girma, ba a taɓa buƙata ta ɗan Adam da ta kai wannan ba. Ka san yanzu muna da buƙatu a wurin Allah, amma buƙatun duniya da lahira gaba ɗaya ba buƙatar da ta kai na ceto girma, babu ita. Saboda haka in ma kana addu'a, Allah bani kaza, Allah ka bani kaza, wallahi ba abin da za ka roƙa mai girma kamar ceto na filin hisabi. Wannan ita ce ni'ima mafi girma, ni'ima mafi girma, Allah ya cece ka ka samu shiga aljanna, Allah ka samu iya tsira. To kowanne ya taho da an ce ya Adam ga buƙatunmu, in ya ji buƙatun sai ce wai wannan ai ba aiki na bane, ba aiki na bane. Saboda ashe kenan kowa da iyakansa, kowa yana da iyakansa. Shine al-Imamu Nawawi yake faɗa a sharhu sahihi Muslim, yana juz'i na uku shafin 419, yace yahtamilu annahum alimu, amsar da duk suke bayarwa kowa yana bada amsa iri ɗaya. Me yake nuna maka? Dukkansu sun san mai aikin mutum ɗaya ne, shine annabi Muhammad. Amma ba kai tsaye suke cewa kuje ga Muhammadu ba, ba sa gaya wa mutane kuje ga Muhammadu. Me yasa? Sai al-Imamu Nawawi ya ce saboda annabawan suna son mutanen nan su gane kuransu, wato ba wai su sani ba. Annabi Adam ya san babu mai wannan ceton sai annabi Muhammad, annabi Nuhu ya sani, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, duk sun sani, amma ba su faɗa ba. Saboda me? Saboda suna son duniya ta gane darajar manzon Allah. Ashe wato an tashi ne a filin hisabi, mutane sun zo wajen annabi Adam, sai annabi Adam ya ce oh, ashe har a gama rayuwar duniya a zo nan ba kuma san waye fi girma ba, har ma kuna tsammanin ni ne? to ba zan ma nuna ku gare shi da wuri ba, ku je ga Nuhu. Saboda haka sai a je wajen annabi Nuhu, daga annabi Nuhu annabi Ibrahim, annabi Ibrahim annabi Musa. Wato duka annabawan sun san amsa daya. Shi yasa zaka ji a ce kowannen su yana cewa lastuhunakum, ai ba aiki na bane, amsa daya. Saboda me? Sun san waye mai damar yayi ceto a ranar tashin kiyama, dukkan su sun sani. Shi yasa da aka zo ga annabi Isa alaihi salam, to an mana ishara zuwa gare ka, baka da wani laifi gaba daya kaza, ya ce a wannan duk harsashe ne, barin ba ku ishara wanda za ku je gare shi. Itu Muhammadan, ku je ga annabi Muhammad. Kun san dalilin da yasa ni ce ku je ga annabi Muhammad? Ai da ake cewa ni ba ni da laifi, babu hujjarta, amma annabi Muhammad alqur'ani ya faɗa abdan gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Annabi Muhammad alqur'ani ya faɗa ƙarara, Allah ya yafe margabansa da bayansa. To idan ana maganar mutumin da bai da laifi, zahiri mai hujja shine manzon Allah. Ku je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan yake sanar da mutane, yake dada tunatar da mutane a filin hisabi darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Nawawi yace wa fihi taqdimu zawil asnani, kuma ba wai haka kawai ne wannan hadisin, ba wai haka kawai annabawan nan suke ishara ga juna ba. Me yake karantar da mu? Wannan yana karantar da mu duk abin da za mu yi, ko da akwai masu ilimi, mu fara gabatar da shekaru, mu riƙa la'akari da shekaru. Kaga ai filin hisabi akwai manzon Allah, akwai annabi Isa, aqulul azmi. Amma da aka tashi masu hankalin nan, da suka tashi neman wanda za a yi ceto, annabi Adam suka nema. Saboda me? Babu wanda ya fi yawan shekaru kamar annabi Adam. Me yake karantar da mu? Ashe ya kamata mu gabatar da manyan mutane a koda yaushe. Yana da kyau mu riƙa gabatar da manyan mutane. Wala aba alal abna'i fil umuri allati laha balun, idan dai al'amari ya zama ana buƙatan yawan shekarun, to kaga sai a gabatar da tsofi kafin yara. Yana da muhimmanci musamman sha'ani na ceto a ranar tashin kiyama, saboda kai sa suka yi haka. Shine al-Imam Nawawi yace wal hikmatu fi anna Allah ta'ala alhamahum su'ala Adam wa man ba'dahu. Abinda ya sa Allah ya yi ilhama mutane su je su tambayi annabi Adam, wa lam yulhamu su'ala nabiyyina Muhammadin, ba a yi wa mutane ilhama kai tsaye su wuce ga manzon Allah ba. Me dalili? Al-Imam Nawawi yace hiya izharu fadilati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saboda bayyana falalar annabinmu sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalili kenan. Manzon Allah yace fa ya atuni, sannan sai mutane su zo gare ni. Suna zuwa sai in ce dama aiki na ne, babu shakka. Domin idan manzon Allah bai karba ba, babu sauran bai yi. Manzon Allah yace fa ya atuni fa azhabu, mutane na zuwa gare ni, an gaya mana kai kaɗai za ka iya mana ceto, a zo a mana hisabi. Manzon Allah sai ya garzaya, sai ya wuce wurin Allah. Fa idza ra'aytu rabbi, idan naga Allah, kharartu lahu sajidan, sai in faɗi in masa sujuda. Fa ahmadu rabbi, in yi ta yabon Allah, bi mahamida, kalmomin yabon ma, yaftahuha alayya, a ranan ne Allah zai buɗa min, Allah zai sanar da ni. Sai a ranan, sai annabi ya tafi, sai ya yi sujuda, sannan Allah zai karantar da shi wani ilimi na kalmomin zikirin da duniya ba a taɓa sanin shi ba. Wallahi wannan yasa malamai suke cewa don haka bautar Allah ba ta da iyaka. Kar ka ɗauka ka iya ƙure bautar Allah. Akwai bautar Allah wanda shi kansa manzon Allah bai sani ba, kuma Allah bai san saukar da shi a duniya ba. Wasu kalmomi ne na zikiri, babu mamaki kalmomi ne wanda sun kunshi sunayensa, sunayen da bai taɓa sanar da ɗan adam ba. Domin akwai sunar da ɗan adam bai taɓa sani ba, akwai sunar da duk wata halittar Allah ma bai taɓa sani ba. Shi yasa manzon Allah idan ya sujuda yace fa la ahsinuha al'ana, Allah zai sanar da ni, amma a yanzu a duniya da nake baku labari, a yanzu ban iya ba. shi da kansa manzon Allah ya faɗa yace ni ban san wannan addu'ar ba a yanzu sai mun tashi a lahira to idan annabi yace idan dai sujuda kaga ya gwada a filin hisabi ana sujuda idan manzon Allah ya sujuda fayad'uni ma sha Allah karka dauka da yayi sujuda za a ce Muhammadu daga kanka a'a dama aikin manzon Allah kenan bautar Allah shi yasa ya samu wannan sheda ta Allah annabi Muhammad bawan Allah ne don haka bautar Allah din wata ni'ima ce mai girma gare shi idan annabi ya sujuda sai Allah ya kyale shi babu wanda ya san dadewar haka manzon Allah ya faɗa shin awa daya ne awa biyu ne shekara daya shekara biyu babu wanda ya sani sai Allah ya da'uni ma sha Allah zai banni ina sujudan nan ina wannan bautar ina wannan zikiri kaga annabi ya bauta ma Allah bautar da wani bai taba masa ba Allah ya samu gadi fa yuqalu can sai a ce ya Muhammadu irfa ra'saka dago kanka idan ka daga kanka qul tusma fadi abinda zaka fada za a ji ka saltutahu ka roka za a baka abinda ka nema ishfa'atu shaffa kayi ceton za a baka damar ceton sai an faɗi wannan fa arfa ra'si sannan zan daga kaina ina daga kan ma ba roƙon zan yi ba fa ahmadu rabbi in ci gaba da yabon Allah bi tahmidin kalmomin yabon waɗannan kalmomin yabo da zan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimunihi rabbi a wannan gabar kuma Allah zai sanar da shi idan annabi ya dago kansa ba addu'an zai yi ba sai Allah ya sanar da shi wasu kalmomi manzon Allah ya yi amfani da waɗannan kalmomi ya yi ta yabon Allah sai ya yi yabon summa ashfa'u sannan sai in yi ceto wannan hadisin yana sahih bukhari babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadai hadisin 7410 yana sahih muslim babu adna ahli jannati manzila hadisin 193 wannan kaga ya tabbatar mana da me ya tabbatar mana da kyautar Allah mafi girma ga annabi Muhammad ita ce gafaran Allah shi yasa aka fara bayaninta a farkon suratul fatih liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara Allah ya gafarta maka laifinka wanda ya gabata da laifinka wanda ya jinkirta to daga lokacin da Allah ya saukar da wannan sura domin akwai hadisin Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi Allah ya kara masa yarda shi ma sahabi ne shi yana bada labari lamma nazalat hadhihi sura lokacin da Allah ya saukar da wannan sura ga annabi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara daga ranan manzon Allah ya koma tsayuwar sallan dare qama hattan tafakhat qadamahu in ya tsaya sallah cikin dare kafafun sai sun kumbura saboda tsabar tsayuwar sallah aka zo aka ce ya rasulullah taf'alu haza kana haka wa kad gufira laka ma taqaddama min zambika kai da aka gafarta maka ai sai kai bacci to ashe kaga su annabawa hankalinsu ba irin namu bane idan an gafarta maka ba bacci za ka yi ba ai godiyar ita ma ibada ce aiki ya same ka shi yasa manzon Allah ya ce fahala akunu abdan shakura yanzu idan an ce an gafarta min an min ni'imar da wani dan adam mai same ta ba sai in kama bacci ai kuma ya kamata ne in kama godiya ga Allah in mar godiyan da wani dan adam bai taba masa irin shi ba kuma gaskiya ne idan mutum kamar ma Bahaushe yana cewa wanda ya maka kankara kamar na ita ce ko to Allah ya gafarta maka zunubin da babu mai kyautar da babu ni'imar da ta kai ta kai kuma fa sai ka yi mar godiyan da babu godiyan da ta kai ta in dai ga dan adam ba wai gare shi ba shi Allah yana da bayi waɗanda suke bauta shi shi kadai sanin ya san waɗanda suka fi bauta masa amma kai a tunaninka tunda Allah ya maka ni'imar da bai mawani ba sai ka yi masa godiyar da wasu ba su yi irin ta ba wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bautar Allah ka'in da na'i saboda me Allah ya masa ni'imar da ta fi ta kowa wannan na farko kenan sai mu je ni'ima ta uku me Allah ya ce wa yutimmu ni'matahu alayka Allah ya cika ni'imar sa gare ka an cika ni'ima gare ka kaga wannan magana babu shakka akwai albishir shi yasa malamai suke cewa lima fiha min albishara ita wannan sura tana dauke da albishara idan aka ce mu annabi an cika ni'ima gare ka me ake gaya wa manzon Allah duk duniya babu dan adam da ya samu ni'ima irin ka saboda duk ni'imar da Allah zai ba mu wani ya baka shine shi ma'anan an cika ni'ima gare ka kaga wannan ba shakka ba karamin falala bace ita ce take bayan gafara bayan ka samu gafaran Allah sai kuma ka samu ni'ima domin idan ka samu gafaran Allah to me makomar da zaka samu a wajen Allah sai ka ce Allah ya cika maka ni'ima kaga wannan ya gwada cewa aljannar kama ta fita kowa yaya rayuwarka ta duniya za ta zama wannan ita ce ni'ima ta hudu wa yahdiyaka siratan mustaqima don matsalar shine zaka samu mutum yayi kokari yayi addini a yau amma kafin ya mutu ya bata abin sa Allah ka tsare mu ka samu mutum yayi abun kwarai yayi wasu ayyuka na kirki ana yaba mar amma kafin ya mutu ya bata aikin sa shi yasa ake cewa ba farkon ba karshen to Allah sai ya ma annabi wannan kyautar kasan ita ma kyauta ce mai girma yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya shiryar da kai tafarki tafarkin madaidaici don haka annabi ya samu alwashi zai gama da duniya lafiya domin in ba dan wannan alwashin ba wancan gafaran kaga ba ta da ma'ana an gafarta maka amma nan gaba kuma zaka yi wani abin da zaka bata ran Allah tabaraka wataala to a banda manzon Allah manzon Allah ya samu alƙawarin gafaran Allah ya samu alƙawarin cikakken ni'imar Allah ya samu alƙawari Allah subhanahu wataala ya tsare mar gabansa kuma tafarkin da manzon Allah yake kai Allah ya tabbatar babu tafarkin da ya fi shi ni'ima to sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana falala ta biyar ne ya ce to kaga wannan ma nasara ce domin idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗancan kyaututtuka amma duniyar zai sha wahala to kaga ni'imar dai da saura ko sai Allah ya ce to kuma ya maka alƙawarin nasara daga yanzu na'am dama can annabi yana da alƙawarin nasaran Allah amma bai same shi a rubuce ba sai yanzu nasara wanda babu jarabawa nasaran da bayanta ba a taɓa yin nadama nasaran da bayanta ba a samu kaskanci malamai suna cewa la yatba'uhu zullun Allah zai baka nasarar daga ba za a samu kaskanci ba a in ka lura an yi yaƙin Badar daga baya aka yaƙin Uhudu yaƙin Uhudu sai ya nuna kamar kafirai sun fi nasara kaga kenan nasarar da aka samu ta yaƙin Badar ba azizan ba ce ana nan aka zo aka yaƙin Uhudu aka yaƙin Al-Khandaq haka ake ta yaƙi to sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah zai baka nasara daga yau nasarar da Allah zai baka azizan me ma'anan azizan galiban mani'a nasara ce mai rinjaye nasara ce mai ƙarfi duk nasarar da za ka yi a yaƙi daga yau wannan nasara ba za a taɓa ganin ƙarshenta ba tashin kiyama kuma wallahi ka lura da abin da ya faru da manzon Allah bayan sulhu na Hudaybiya duk fa inda manzon Allah ya tsaya nasaran Allah ce saboda wannan alƙawari na Allah kaga wannan ba shakka babban albishir ne ga manzon Allah Allah zai bashi nasara kaga annabi ya sani yana da nutsuwa duk yakin da ya tinkara manzon Allah baya kokonto wannan nasara namu saboda wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala yansuraka Allahu nasran aziza sai kuma ya gaya mana falala ta shida me yace
wallahi anzala sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عليما حكيما.
فسي الله يتي هو الذي انزل السكينه الله فشينه يا سوكر ده نتوى ta wannan wata falala ce, ita wannan falalar kai tsaye ita ma ta shafi manzon Allah, saboda na aka ce an yi kyauta ga mabiyanka, ai kyautar gare ka ne, amma waɗancan na farko kyaututtuka ne, bisharori ne, falala ne wanda Allah ya ware su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su kuma sahabbai da suka bar Makka da ɓacin rai. Sai Allah ya ce huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mutane masu imani. Ibn al-Qayyim Jawziyya al-Littafi Madarij Salikin yayi magana akan nutsuwan nan ba karamar nasara bace. Nutsuwa da Allah ya saukar ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace aslus sakina, wannan yana Madarij Salikin juz'i na 2 shafin 502. Asali idan aka ce as-sakina da larabci ma'anarta at-tuma'anina wal waqaru, duk ma'ana guda ne. Haka nan ana ce ma as-sukunu, wanda shi ya dace da kalmar Hausa sukuni, ce sukuni wato nutsuwa shine kwanciyar hankali, sukuni alladhi yunazziluhu Allahu fi qalbi 'abdihi, Allah yana saukar da shi ga zuciyar bawa, inda ittirabihi min shiddatil makhawif, lokacin da mutum ya shiga tsananin tsoro, to Allah yakan saukar da wannan nutsuwa ga zuciyar mai imani. Fala yanza'iju ba'da zalika, idan Allah ya saukar maka da wannan nutsuwan ba za ka sake firgita ba, lima yaridu alaihi, duk wani bala'in da zai tunkare ka wallahi ba zai girgiza ka ba. Wa yujibu lahu ziyadatul iman, kuma ka'ida ce wato ba kowa Allah yake bashi wannan kyautar ba. Ita wannan nutsuwa da Allah yake saukarwa kai tsaye a zuciya kyauta ce, kai tsaye Allah yake aiko wannan nutsuwa zuwa ga zuciyar mu'mini. Gwargwadon nutsuwar da ka samu, gwargwadon imaninka, saboda ka yawan imani ke sa mutum ya samu nutsuwa. Kuma in ka lura da rayuwar mutane, za ka ga duk mutumin da imaninsa ya zama na ƙasashe, to za ka ga yana da gajin haƙuri. Amma idan mutum yana da haƙuri, to ba shakka haƙuri da imani haɗa suke, a ɗaure suke. Shi yasa ya ce ba ma imani kaɗai ba, ƙuwwatul yaqini was-sabati, mafi ƙarfin imani yana ga mutumin da Allah ya saukar da nutsuwa ga ransa. Allah ka mana arziki da wannan nutsuwa. Me yasa Allah ya saukar da nutsuwan nan, ya yi wannan kyauta ga sahabban Annabi Muhammad? Sai Allah ya ce liyazdadu imanan ma'a imanihim, na'am suna da imani, amma Allah yana son su ƙara imani. Ashe imani baya isan mutane? Don da imani zai isa, da za mu ce sahabban Annabi sun samu isasshe. Amma kaji Allah ya ce yana son su ƙara imani akan imani. Allah ka ƙara mana imani. Sai Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ardi, sojoji rundunonin sammai da ƙasa na Allah ne. Wato Allah yana da rundunoni mayaƙa daban-daban. Kar ka ɗauka mayaƙan Allah a doron ƙasa suke kaɗai, ba nan kaɗai ba ne. Mayaƙan Allah suna ƙasa, suna sama, suna nan a ƙasa, ko mayaƙan Allah suna sama. Sannan kar ka ɗauka wai mutane ne kawai, junudullah ba mutane kaɗai ba ne. Allah yana amfani da ƙudan zuma ya yaƙi ɗan adam. Allah yana amfani da kwaɗi, wanda in ka dubi tarihin Fir'auna, rundunonin da Allah ya dinga tura wa mutanen Masar, kaga ya gwada cewa rundunonin Allah suna da yawa. Wato wannan kamar wata kyauta ce Allah ya yi masahabban Annabi. Wato Allah yana cewa ni ina da rundunoni a sammai da ƙasa, ku sahabban Annabi Muhammad kuna cikin sojojina. Kaga wannan ai albishin ne mai girma, ka samu shaidar kana cikin rundunonin Allah. Sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman, Allah ya kasance masani, wanda ya cancanta a saukar masa da wannan nutsuwa a ransa. Hakiman, Allah mai hikima ne, duk abin da ya faru akwai hikima. Kamar wannan ana kwantar da hankalin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har ku ga cewa ba a yaƙin nan ba, Annabi ya amince da wannan sulhu, akwai alkhairi a cikin sulhu. Allah yana da hikima, duk abin da ya yi sai dai kai ba za ka iya gane hikimar ba, kuma Allah masani ne, saboda haka duk abin da Allah ya tsara da ilimi babu jahilci. Ibn Hazmi, Allah ya masa rahama, Ibn Hazmi ya littafin Al-Fisalu fil Milali wan Nihal, yana juz'i na 148. Ibn Hazmi ya ce wannan aya ita ce ta yi garkuwa ga sahabban manzon Allah. Idan kana da hankali, wannan aya ta gama garkuwa ga sahabban manzon Allah, don haka yasa ka kyale su kan al'amuransu, Allah ya ƙara musu yarda. Dalili kuwa ya ce idan ka dubi ayan, huwa alladhi anzala as-sakina, Allah ya ce da kansa ya saukar da nutsuwa, fi qulubil mu'minina, maimakon ya kira sahabbai sai ce a zukatan masu imani. Me Allah yake ba da shaida? Sahabban Annabi Muhammad masu imani. Idan ko Allah ya ba su wannan shaida masu imani, sai daga baya kuma suka lalace, Allah ya san gaba kenan? Kaga ya nuna Allah bai san gaba ba. Wanda ya san gaba, ya san baya, ya kira sahabban Annabi Muhammad da suna al-mu'minin, masu imani. Saboda haka da Allah ya kira su masu imani, ya ce kuma ya ƙara musu imani tare da imanin da ke tare da su. A ƙarshen magana Allah ya ce Allah fa masani ne. Kaga ya ce kana Allahu aliman, Allah masani ne. Idan an ce Allah masani ne, idan sahabban manzon Allah ba mutanen ƙware ba ne, yaya zai faɗi wannan? Ya zai saukar da nutsuwa gare su, mutanen da idan Annabi ya mutu za su ci amanarsa? Allah yana nan tun kafin manzon Allah ya rasu, Allah yana nan bayan rasuwar manzon Allah, Allah yana nan har tashin kiyama. Kamar yadda sunna Abubakar ya faɗa, shi Allah alhayyu ne alladhi la yamutu, rayayye mai rai ne wanda baya mutuwa. To sai ya zama Allah yake ba da wannan shaida ga sahabban Annabi. Kuma a ƙarshen magana Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakiman, wanda suka samu wannan shaida ka fito ka yi ɓatanci gare su, ba shakka mutum yana cikin haɗari. Allah ka tare mana imani. Shi yasa sai ya ce faman akhbarana Allahu azza wa jalla, wanda Allah da kansa ya ba mu labari, annahu alima ma fi qulubihim, Allah da kansa ya faɗa mana ya san zukatansu. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, a ƙarshe ce wa kana Allahu aliman. Kaga Allah ya san zukatan kenan ko? Ya san zukatansu. Duk da haka radiyallahu anhum, Allah ya ce na yarda da su. Bayan ya ce na yarda da su, wa anzala sakinata alaihim, Allah ya saukar da nutsuwa ga sahabbai, fala yahillu li ahadin, sai ya ce don haka baya halatta ga musulmi at-tawaqqufa fi amrihim, ya ma yi shakka game da darajar da suke da ita a wurin Allah. Babu ma shakka, haramun ne ga musulmi ya yi shakka fihim albatta. In ji al-Imam Ibn Hazm ya ce ko da sau ɗaya ne ka yi shakka game da darajar sahabban manzon Allah, ba shakka wannan kuskure ne. Kuma kar mu manta, idan Allah ya ce ya saukar da nutsuwa, kaga anan ne ko? To ai ba wannan yakin bane kadai, an tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho Makka da nufin umra, bai samu shiga yayi umra ba. Labari ya iso cewa mutanen Makka sun riƙe Sayyidina Usman, manzon Allah ya kira sahabbai aka yi mubaya'a. To dalilin haka Allah ya saukar da nutsuwa a zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To akwai lokacin da aka tafi yakin Al-Khandaq, yakin Al-Khandaq kafin wannan tafiyar ta umra, da aka tafi yakin Al-Khandaq, akwai hadisin Al-Bara' ibn Azib wanda yake cewa ra'aytu nabiyya, ranar da ake tona lambatu a kewayen Madina, ana tona babban rami saboda kafirai za su kawo farmaki garin Madina, ya ce wallahi ra'aytu nabiyya, na ga Annabi da idanuna, yanqulu min turabil khandaqi, yana ɗiban ƙasan da ake tono da kansa. Manzon Allah yana ɗiba ya je yana zubarwa da kansa, Annabi yake yi. Kaga ba wai cewa Annabi ya samu wuri a inuwa sahabbai suna ta tono, da Annabi ake yi salawatullahi wasalamu alai. Saboda haka sai da Allah ya bada kariya. Dalili kuwa saboda kafirai ne 10,000 sun zo Madina, za su yaki sahabbai da annabi Muhammad wanda kuma gaba ɗaya garin mutum 3000 ne. 10,000 za su yaki mutum 3000. Kaga fadar ba za ta yi ba. Manzon Allah ya tona rami wanda ya auku a watan Shawwal shekara ta 5 daga hijirar manzon Allah. Saboda bayan an samu shekara sai manzon Allah ya wannan tafiya ta umra. To sannan kafirai suna zuwa Madina suka tarar da ai an tona babban rami. Sai suka zagaye Madina suka yi mata ƙawanya ana nan an tsaya a bakin rami ga sahabbai ga kafirai ga rami tsakani. Sai da aka samu sati 3 Allah ya turo guguwa ya tarwatsa kafiran shi kadai. Don haka yasa kada Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai bar ma Allah godiya ba akai, yake cewa wa hazamal ahzab wahdahu. Allah ya tarwatsa rundunoni shi kadai, guguwa kawai Allah ya saukar sai ta kada su, wanda Allah ya saukar da sura musamman suratul ahzabi a dalilin haka. To lokacin da aka zo ana wannan tonon, ana tonon rami, in ka lura lebura idan yana haka zaka ga ya dauko waka yana yi. A to su sahabbai ba waka suke ba na shirme, addu'a ce suke. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Sai suna addu'a, fa anzilan sakinatan alaina. Ya Allah saukar da nutsuwan nan gare mu. Ya Allah ka saukar mana da wannan nutsuwa. Me muke so? Sabbitil aqdama illa qaina. Allah ka kafa kafafunmu in mun tsaya gwabzawa da kafiran nan. Allah ka sa kafafunmu su tabbata ba tare da mun juya mun gudu ba. Wannan yana sahih Bukhari babu inda yake fassara aya ta 43 na suratul A'raf. Yana sahih Muslim babu gazawatul Ahzab. Kuma akwai hadisin Salamah bin Amr ibn al-Aqwa al-Aslami wanda yace lokacin da aka tafi yakin Khaybar nan ma sahabbai sun roki Allah ya saukar da wannan nutsuwa. Ibn al-Qayyim Jawziya da yake magana game da falalar ita wannan nutsuwan, ai kaga ita ce kyautar farko da Allah ya ambata a suratul Fath wanda yayi ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba shakka wannan ita ce kyauta mafi girma. Me yasa? Saboda kaga da aka tafi yakin Al-Khandaq sun roki Allah kuma Allah ya saukar musu. A ce mutum 3000 za su yaki mutum 10,000, wallahi in ba su da nutsuwa wannan yaki ba za a yi ta ba. Rugawa mutum zai ya gudu. In ka dubi suratul Ahzab zaka ga yanda Allah ya tabbatar da nutsuwan sahabban manzon Allah. Lokacin da kafiran suka tunkari garin Madina, sahabbai da sun daga ita ce haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kai alhamdulillah, ga abin da Allah ya mana alkawari, ga abin da manzo Allah ya mana alkawari, ga shi nan ya zo gari. Shi kuma munafiki da ya hangi rundunan ya haka kura ta turnike sai ya ji gudawa ya kama shi. Saboda hankalinsa ya tashi yana ganin mutuwa ta zo. Nutsuwan nan ita ce kyauta mafi girma da Allah ya yi wa sahabban Annabi Muhammad bayan imani. Saboda idan aka ce Allah ya musu kyautar nutsuwa, zaka ce to ai imani na gaba da nutsuwa, sai Allah ya bayyana muhimmancin nutsuwan. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nutsuwar ke ƙara imani ga mu'mini. Saboda haka sai Allah ya saukar da wannan nutsuwa. Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce to bai ƙare ba da aka tafi yakin Hunayn. Wannan kuma yakin ya fi na baya. Saboda mayakan mutum 30,000 ne, kafirai musulmai fa mutum 12,000. Kafirai mutum 30,000, musulmai mutum 12,000. Shi kuma ya auku a 13 ga watan Shawwal shekara ta 8 daga hijiran manzon Allah. Shekara guda bai ma cika shekara ba da aka samu fatu Makka. Sai aka yi yakin Hunayn. To ai da aka tafi, idan aka ce maka mutane 12,000 za su yaƙi mutum 30,000, to abin da ya faru wannan yakin da aka tafin an riga an yi fatu Makka. Da aka yi fatu Makka akwai sabbin musulunta waɗanda sun karɓi addini a wannan ranar. To sai Annabi ya haɗa da su, har ma akwai kafirai waɗanda ba musulunta ba. Aka tafi wannan yakin, To don haka yakin yana tare da mutane daban-daban ba wai sahabbai zalla bane. Akwai kafirai, akwai munafikai. Da aka tafi yakin nan fa ai da kafirai suka tunkari mutane duk inda ka dubi musulmi sai kaga ya ruga ya gudu. Wanda Allah ya ba mu labari a suratu Tauba aya ta 25 zuwa 26 laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera. Allah ya ce ya taimake ku a gurare daban-daban. Sai Allah madaukaki ya ce wa yawma hunain, ranar yaqin hunain, iz a'jabatkum kasratukum, ranar da yawan ku ta rude ku, yawan ku ta rude ku. Kuna ganin muna da yawa yau, mun kai 12,000. Sai Allah ya ce falam tugni ankum shay'a, wannan yawan bai wadatar da ku da komi ba. Wa daqat alaykumul ardu, ga kasa ta matse muku, bima rahubat dudda fadinta, dudda fadin duniya, amma kuke ganin guri ya matse, kana neman inda zaka gudu. Summa wallaytum mudbirin, sannan kuka juya kuna bada baya, gaba ɗaya kun juya kuna ta gudu. Me Allah ya ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Ka gani ko? Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzon Allah. Allah ya saukar da nutsuwarsa ga masu imani. Kaga kenan ba wai annabi kadai ba. Wa anzala junudan lam tarawha, Allah ya saukar da wasu rundunonin waɗanda ku buku gansu ba. Wa azaba alladhina kafaru, sai Allah ya azaba makafirai. Ku ba shakka haka ne. Wanda ke nuna maka jagoran masu nutsuwa shine manzon Allah. Annabi bai taba juya baya makafiri ba. Bai taba yi ba. A wannan ranan sahabbai ya zama duk sun ruga, wanda ke rike da dabban da annabi ke kai baffansa ne, da kuma dan baffansa Abu Sufyan bin al-Harisi, da baffan annabi da kuma dan baffansa. Shi manzon Allah lokacin musulmai sun juya suna gudu, shi kuma ya tunkari kafirai. Da baffan annabi da dan baffansa suna jan ita wannan dabbar akan ta dawo, manzon Allah kuma yana kora dabban akan sai ta hadu da kafiran. Ana haka manzon Allah sai ya sauko ma daga kan ita wannan dabba, ya tunkari waɗannan kafirai suna gudu. Sai yake ce musu ai ni ne manzon Allah. Yana cewa ni ne manzon Allah, ba mamaki ma ba su gane ba. Ana ibnu Abdul Muttalib, ni ne dan Abdul Muttalib, saboda mutanen wannan yankin sun san waye Abdul Muttalib, tunda a wannan yanki aka shayar da manzon Allah Banu Bakar, inda Halimatu Sa'diya take, tana cikin waɗannan ƙabilu. Manzon Allah sai yake cewa ni ne dan Abdul Muttalib, in kuna nema gani nan. Kaga maimakon annabi ya gudu, gaya musu ma yake shi ne manzon Allah. Me dalili? Allah ya faɗa mana amsa, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzon Allah. Wa alal mu'minina, Allah ya saukar da nutsuwa ga masu imani. Magana ta kare. Saboda haka kawai annabi yana cewa a kira sahabbai, ana kwala musu kira shikenan, wato sai gashi nan sun jiyo ga manzon Allah. To wannan ba shakka misali guda ne wanda Ibnul Qayyim Jauziyya ya bayar, yace was-sakinatu idha nazalat alal qulubi, idan nutsuwa ta sauko ga zukata, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nutsuwa, wa sakanat ilaiha aljawarihu, idan gaɓuɓɓa sun nutsu da wannan nutsuwar, wa khasha'at waktasabatil waqaran, daga lokacin za ka ga duk wata fargaba, duk wani wato tashin hankali ka rabu da shi. An taqatil lisanu, ko harshenka zai yi magana, ba a jin alamar kana cikin tsoro, za ka faɗi magana ne bis sawabi wal hikma, babu tashin hankali. Wata kyauta ce mai girma wanda Allah ya saukar da ita ga Allah, ga Annabi Muhammad ya saukar da ita kuma ga sahabban manzon Allah. Za ka ɗauka kamar wannan kyauta ta ƙare, a'a, har yanzu ana samunta. Har yanzu Allah yana saukar da wannan nutsuwa, Allah ka saukar mana. Ya ake a same ta? Akwai hadisin Abu Huraira, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, babu mutanen da za su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah, masallaci kenan. Idan mutane sun haɗu a masallaci, yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah Alƙur'ani, yatadarasunahu bainahum, suna bitar ilimin Alƙur'ani, illa nazalat alaihimus sakina, Allah ka sa majalisin tafsirin nan nutsuwan nan tana sauka. Saboda haka duk inda kaga ana fassara Alkur'ani, duk inda kaga ana fassara Alkur'ani, kamar da manzon Allah ya faɗa, shi yasa shi karatu majalisi baya buƙatar ilimi, ko babu ilimi ka je. Saboda wannan albarkan da ake samu a majalisi, duk mutumin da zai halarci wurin da ake karanta Alkur'ani a fassara shi ne bita ya tadara sunahu bainahu. Mutane su haɗu a masallaci suna karanta littafin Allah suna bita. Wannan hadisin shi yake nuna maka cewa tafsirin Alkur'ani ba bid'a ba ce, babu shakka ya tabbata a sunnar manzon Allah. Ka ƙaddara ma ba a taɓa samu ba, wannan hadisin ne yake karantar da mu. Babu mutanen da za su haɗu a masallaci ya tuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah, wai ta dara sunahu bainahum suna bitar wannan littafi a tsakaninsu, illa nazalat alaihim sakina, face nutsuwa ta sauko gare su. Hadisin yana sahihu Muslim, babin da al-Imam Muslim ya yi ma hadisin kenan, ya ce mar babu fadlil ijtima'i ala tilawatil qur'ani wa ala dhikri. Mutane su haɗu saboda tilawar Alkur'ani ko ko saboda tunatarwa, ba shakka yana da falala. Shi ne hadisi na 2699. So kaga ba wai sahabbai kaɗai ba ne, mu ma a yanzu Allah yana mana wannan kyauta, amma ba za ka same ta ba sai kana halaltan majalisi na karantar da sunnar manzon Allah. Duk wanda yake halatta, in dai yana halattan majalisi, to ba shakka ana masa fatan zai samu nutsuwa a rayuwarsa. Dalilin haka yasa ake cewa idan ma mutum yana shakkan raunin imani, yana ganin alamar imaninsa ya yi rauni ko imanin yaransa ko wani abokansa, to ga hanyar da za ka raya imani a zukatan mutane: ka riƙa tafiya majalisi na karantarwa. Duk mutumin da ke zuwa, to Allah yana saukar da albarka, wanda wannan albarkan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar dalilinta, mutum sai ya samu nutsuwa. Idan mutum ya samu nutsuwa, alƙawarin shari'a ya samu gare shi. Don haka in dai za ka riƙa zuwa majalisi na tafsiri, majalisin karatun Alkur'ani, kana kai yaranka, ana fatan waɗannan yara ba za su lalace ba. Na alƙawari ne na Allah saboda wannan. Akwai hadisin Anas bin Malik. Anas ya ce lokacin da Allah ya saukar da ita wannan sura, sai sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka. Ga sunan ni'imomi daban-daban. Shine Anas ya bada labari, sai suka zo gaba ɗaya sahabbai suka ce wa manzon Allah, hani an mari'a, wato muna taya ka murna ya Rasulallah. Ashe wato kayi wa mutum, ka taya mutum murna ya dace da sunnar manzon Allah, ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun taho suke ce mar hani'an mari'a, wannan kalmar Larabawa suna faɗa saboda nuna murna ga mutum. Idan an ce hani'an, wato Allah ya sawwake maka zuwan alkhairi. Mari'an, Allah ya baka alkhairin da har ƙarshensa babu ɗaci. Al-mari'u shi ne al-mahmudul aqiba at-tammu, wanda ƙarshensa yake da kyau. To kyaututtukan nan da Allah ya ba mu annabi, ai gaba ɗaya daga farko har ƙarshe babu wani aibu ga manzon Allah. Wato kamar suna cewa kai kam ya Rasulullah, Allah ya baka duniya kuma ya baka lahira. Allah ya baka duniya da lahira ta yi daɗi. Don da annabi ya gaya masa na Umar, shi kenan sai aka gaya masa sahabbai ga surar da Allah ya saukar gaba ɗayanta, aka karanta ta, sai sahabbai suka so suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah hani'an mari'a, kai muna taya ka murna, kai kam ka ji daɗi. To gashi kuma da kai muka yi tafiyar, mun zo a ƙarshen wannan tafiya, kai ga irin kyautar da Allah ya baka, fa ma yaf'alu bina, to mu kuma ina namu kyautar ya Rasulullah. Hadisin yana sahih Bukhari, babul Hudaybiya, hadisin 3939. Ina namu kyautan, sai Allah ya saukar da ayan nan, kuma ya ce
liyudkhilahum mu'minina wal تدري من تحتها الأنهار خالدون فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
بكما بايتي ويعذب المنافقين
والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.